wasu ƴan bindiga sun hallaka mutum guda
tare da yan awan gaba da wasu mutane kimanin 69 a jihar Niger da ke tarayyar Nigeria. Wannan al'amari dai da ya faru a garin Zazzaga da ke yankin karamar hukumar Muya ya yi matukar jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. Wani mazaunin yankin da ya nemi a saka sunansa ya ce maharan dauke da manyan bindigogi sun auka a garin na Zazzaga ne a cikin daren wayewar garin Laraban nan da ta gabata.
Mutum 69 suka ɗiba muna, sun kashe mutum ɗaya, sannan sun halbi mutum biyu suna asibiti. Kawai sun zo ne suka zagaye gari suna ta halbe-halbe, suka zo duk shagon da ke cikin kasuwa kai hatta shagon aski wallahi sun fasa. Sun zo da ƴancin buhuna sun ciccika sun kwashi kayayyaki da suka zama suka bi gida-gida suna kwashe mata da yara.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari. Sai dai kwamishinan ƴan sandan Monday Bala Curious ya ce ba su da tabbacin yawan mutanen da ƴan bindigar suka sace.
Sun shiga wajen wuyadan su vigilante suka mobilize a karshe dai da cikin an kashe mutum daya. Sannan on confirm report da ya shaka da aka da shi mutane kamar 20 ko 30 haka. To yanzu ba mu riga mun tabbatar ba, but we have reinforcement to be in that place to see that that area is covered.
A halin da ake ciki dai mazauna yankin Shiroro a jihar Niger sun ce mayakan kungiyar Boko Haram sun fara kwace musu yara ƴan mata da ƙarfin tsiya da sunan wai sun aure su. Inji wasu daga cikin mazauna yankin.
Sukan zo har cikin wurin sun zo su fara mutane bayan sun so sun yi wa'azi, sannan su ɗebi mata da suke so su sun aurar da su, kamar a kure dai sun ɗebi mata wanda sun so sun aure su. Sannan akwai wani ƙauye su ana ce rana su ma sun ɗebi mata da sabon gida duk cewa su sun aure su. Za su zo gaba da gaba su ce kawai ƴarka mun ɗauke suna wurin mu mun aure ta. To abubuwan haka suke ta faruwa yanzu haka.
Domin kaga yawancin ƴan ƙauyukan nan yanzu nan ba su da tsuni, ga noma sun yi amma cire amfanin gonan ya gagara.
To nuna ne da kuke gani ya kamata a ce gwamnati ta yi don a ma.
To yanzu gaskiya abin da muke kira shi ne gwamnati tarayya dole ne ta zo da ƙarfi na soja ba ɗan kaɗan ba, saboda waɗannan mutane suna da mugayen kayan aiki kuma suna da yawan gaske.
Hukumomi a jihar Niger dai sun sha bayyana cewa mayakan na kungiyar ta Boko Haram sun mamaye garuruwa da dama a yankin na Shiroro da kuma Sarkin Fawa, amma kuma sun ce suna kokari wajen kawar da su daga wannan yanki. Mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya Mustapha Nasiru Bakari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.